ثياب الصيام wannan littafi ne na azumi siyabu shahri ramadana wajaba fi rajabin sha'abana sawmun nudiba katis'i hajjatin wa ahral ahiru kazal muharram wa ahral ashiru siyamu shahri ramadana azumin wata ramadan wajaba wajibi ne akan dukkan musulmi wanda yake da iko mukallafi mai iko wato wannan yana cikin rukuni na musulunci guda hudu yana cikin rukunin musulunci guda hudu sawmun azumi nudiba an so shi fi rajab a watan rajab an so azumtar watan rajab gaba daya ko azumci abin da ya sawwaka a ciki sha'abana haka nan an so azumi watan sha'aban an so azumci watan sha'aban shi ma gaba daya ko abin da ya sawwaka a ciki ya zo hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumci sha'aban sai dan kadan a ciki Aisha tace ai kusan ma an ce duka yake azumta katas ya hajjata kamar da aka so azumci kwanaki 9 na watan Zulhijja daga kamawar watan 1 ga wata har zuwa 9 ga wata wanda shine ranar Arfa wa ahral ahiru musamman na karshen wanda shine ranar Arfa wanda ya zo a hadisi ingantacce cewa azumtar sa yana kankare zunuban shekaru biyu kazal muharram haka nan aka so azumtar watan Muharram gaba daya wa ahral ashuru musamman na goma rana ta goma ita ce ashura wanda ya zo a hadisi cewa azumtar na kankare zunuban shekara guda wa yasbutu shahru bi ru'yatil hilal watan yana tabbata da ganin jinjirin wata kowane wata yana tabbata ne in an ga jinjirin watan bayan wanda ya gabata ya cika kwana 29 in wata ya cika 29 aka duba aka ga sabon wata shikenan ya nuna haka din ya nuna cewa watan da ake ciki ya fita wani sabo ya zo aw bi 30 qubaila ko kuma da kwana 30 kafin a ce wani ya kama fi kamal in ya zama shi na bayan cika zai ba dai wata na sama da yake 31 karkari wata ya kwana 30 ba ya haura kwana 30 farru siyami abinda yake farilla na azumi niyyatu shine yin niyya dole ne azumi a yi niyyarsa bilailihi sharadin ingancin niyyar nan ko ya zama an yi ta da dare ko tare da alfajir watarku wad'in haka nan sharadin ingancin azumi ko abin da yake farilla azumi shine barin saduwa da mace mai azumi ba dama ya sadu da mace shurbihi haka nan wajibi ya bar sha wa akalihi ya bacci wal qai'i ya bar fidda amai ba fitar aman ba fitar amai kadai ba ta bata azumi amma fitar da aman ke bata azumi da gangan shi mai azumi ya jawo aman to wannan fitar aman ta bata masa azumi ma ai sali shay lil mi'a tare da sada wani abu gaji ga hanji amma sada wani abu ga hanji ba ma ga hanji ba ko da wato inda ga baki ne ko daga kunne ko hanci ko da makogoro yake min uzinin da hanci daga kunne ne aw ayane ko daga idanu aw amfi ko ko daga hanci kadwara haka yake yazo waqata dulu'i fajr tun daga sanda alfajr yake to ila al-ghurub ai zuwa faduwar rana wal aqlu fi awwalihi shar'un wudu hankali a farkon sa sharadi ne na wajibci haka nan ma sharadi ne na inganci wal yaqri faqiduhu wanda bai da hankali sai ya rama azumin sanda hankalin ya dawo masa malamai anan suke cewa da a ce mutun zai zama wajen alfajr yana cikin hankalin sa yeni ya azumi to bayan nan kuma bayan alfajir ya ke to yana cikin hankalin nasa gani ya azumin sa tare da shi to kuma sai ya gamu da haukan da ya be lizince shi mafi yawan yini ba to yanzu wannan azumin nasa da ya inganta tunda da ya kubuta a farko amma ya zama haukan da ya gamu da shi ya lizince shi mafi yawan yini da wani misali a ce kamar 6 ya shiga cikin halin haukan bai farka ba sai kamar 2 to wannan bai da azumin tunda mafi yawan yinin ya zama yana cikin halin hauka daga 2 misali mu a nan zuwa ƙarshen magariba bai fi awa 5 ba daga 6 ko zuwa 2 akwai awowi 8 awowi 8 ko sun fi awowi 5 idan ya zama daman ma farkon sanda ake daukan azumin ne yake cikin haukan to wannan ko da daga baya dawo hankalinsa to wannan bai da azumi bai da wannan azumi saboda me san me ya aikata ba san da yake halin hauka yasa da ce haukan zai zo masa kamar karfe 4 da rabi sai ya kai wajen 6 kuma sai ya dawo hankalinsa to za a ce daidai da haka ba shi da azumi saboda me saboda bai san me ya aikata ba a zamanin musamman niyyar tasa ta gamu da hauka ta sunce daga gare shi tunda aikin mahaukaci ba abin lissafawa bane annal majnuni hatta ya gila to wal hayru mana sauma jinin haira ya hana azumi mace tana jinin haira ba dama ta yi azumi wata karil farra za ta rama azumin farilla in bihi wa ga in bihir ta fa idan ya dauku a ciki wato idan ya zama azumin ya dauku da sababin zuwa jinin haira to wannan azumin na farilla za ta rama amma azumin nafila ne shikenan ba sai ta rama ba mace ta dau azumin nafila sai kuma jinin haira ya zo mata to ba a ce sai ta rama ba amma na farilla ne za a ce sai ta fara sai ta rama wai kurahul lamsu an ki mai azumi ya taba jikin mace haka nan mace mai azumi ta taba jikin namiji to haka din karahiya ne salima da aban min almazi in ya zama koyo shiga al'ada sai ya san dan ya taba jikin mace ko ita din ta taba jikin namijin mazi baya fitowa daga gare su wa fikirun haka nan tunani karahiya ne mace ko namiji tunani a cikin lamarin ɗayan namiji yana azumi ya ringa tunani a game da mata saduwa da mata ko mace ta ringa tunanin saduwa da maza salima da aban min almazi inda yake karahiyan fa in ya zama koyaushe ya fita daga mazi bai taɓa yin haka mazi ya fito daga gare shi ba a sanin kansa bai taɓa yin haka mazi ya fito daga gare shi ba to sannan ne yake karahiya wa illa idan ko bai kubutan ba haruma to ya haranta wa karihu zauka ka gidare malamai sun ki wanda yake azumi ya dandana kamar abin da yake cikin kasko ko tukunya nan ya ji masalan ya ji shiri ya ji ko ya tauna wato kamar danko ko ya tauna kamar cingan ko ya tauna dabino dan ya ba yaro karami to duk wannan karahiya ne matakan dai bai haɗe ba wahazar haka nan karahiya ne yawan surutu ga mai azumi shi musulmi a koyaushe ana so ya zama mai kame baki to musamman kuma in yana azumi galibu kai marinjayin amai da yan aman da ya zo masa galabata mugutafar abin yafewa ne ba kome dan mai azumi ya yi amai galabatan to wannan aman bai bata azuminsa ba wazubabin ko kuma kuda ya shiga makogwaron mai azumi ya zarce har makogwaro to shi ma mugutafar inda ba shi ne ya tari kudan ba kudan ne ya shige bakin nasa galabatan to mugutafar duk wannan abin yafewa ne gobaru sani hakanan ƙurar mai aikin ƙurar kamar mai aikin ƙasa ko rushe gini ko abin da ya kama da haka ko mai aikin niƙa to wannan ƙurar da take shiga makogwaransa an yafe waɗurukin haka nan hanya ƙura ta hanya ya zama ta wuce ga cikin makogwaron mutum to da an yafe wasu wa yabis haka nan kuma busasshen aswaki ya halatta mai azumi yi aswaki amma fa aswakin wanda yake itacen busasshe ba wanda itacen yake danye ba isbahu janabatin kaza haka nan an yafe wa mai azumi ya wayi gari da janaba wato bai wanka ba sai bayan fitowa alfijir zama sanda alfijir yake to gare shi yana cikin janaba to duk wannan an yafe masa wani ya tunta kafi niyya ɗaya tana wadatarwa limata ta buru ya jibu ga duk wani azumi da jeran tashi yake wajibi illa inna fahu mani sai ko idan wani abu ya kore shi sai ko idan wani abu ya kore shi kamar azumin ramadan aka yi niyya ɗaya ya a farko to ya wadatar in yi niyya azumin ramadan gaba ɗaya shi kenan wannan niyyar ta wadatar da shi har ƙarshe sai dai idan musallan ya yi tafiya ko kuma mace ce jinin haira ya zo mata to wannan ba makawa sai ta sake niyya nudima ta ajilu lifidirin an so gaggauta buɗe baki rafa'a da yake ɗauke azumi shi dai mai azumi da zarar rana ta faɗi to ya kai azuminsa to kuma sannan ba a san ya tsaya wani fele yake ya ce ba za a ƙara dadewa kafin ya yi buɗe baki a yi gaggauta buɗe bakin ka za ka tahiru sahurin haka nan jinkirta sahur ta bi'a da ya bi shi shi ma sahur an so a jinkirta ba a yi shi tun farkon dare ba malamai da yawa suka ce tun daga nisfin layi har zuwa fitowa alfijir lokacin yin sahur ne amma aka ce an fi so a yi wajen ƙarshen dare ya zama ya rage bai fi awa biyu ba zuwa fitowar alfijir. abin da ya kama da haka mun abdar fara karawo wanda ya sha azumin na farilla ya kare azumin da yake na farilla to wajibi ne ya rama wala zir kafaratan fi ramadan in wata ramadan ne sai ya kara kafara in amadli akali na ushurbi inda gangan ya ci wani abu ko ya sha wani abu bi aushuru fa min tabaki kuwa awlil mani ko ya ganganta fitar da mani walau li fikir ko da ta fuskar tunani ne idan ya zama ya dade yana tunanin amma bai dade yana tunanin ba eh tunani a game da lamarin ma ce bai dade yana yi ba amma sai ga mani ya fito daga gare shi wannan sai ya rama ka dai awlil rasuli ma abu ne haka nan yana ramuwa tare da kafara in ya kakkabe abinda aka gina azumin akai shine niyya bila ta'awulin qaribe yana cikin azumi sai ya niyya ya bar azumin to ko bai aikata abin da ke bata azumin ba azumin nasa ya baci kuma idan azumin ramadan ne irin wannan ba kawai zai rama ba za a ce ma haye kafara sai ya kafara matuƙa dai ba da tawili mafusaci ba amma inda tawili mafusaci ne kamar ya zama ya dogara ba sauna abu wanda yake saman mai amma bai kai hanzari ba to wannan sai a ce sai ya rama kare kamar wanda ya tafiya tafiyar da bata kai a kasarin sallah ba sai ya sha azumi ya ce to an ce duk mai tafiya ya sha azumi to yanzu wannan sai a ce ramuwa ce kadai ta hau kansa amma ba sai wato ya yi kafara ba ta hau kansa ba wayu ba an halatta shan azumi lirori saboda rashin lafiya wanda bai da lafiya ya halatta ya sha azumi bari ya zama ma in yi azumin yana jin tsoron halaka to ya zama masa wajibi ya sha azumi hausa fari kasar ko kuma tafiya wadda ta isa a kasarin sallah a ciki aimu ba ya zama ko tafiyar wadda aka halatta ce ba wadda aka hana ba wa amduhu fin nafili ya ganganta karya azumi a azumin da yake na nafila duna rure in ba wata raliri ba ba rashin lafiya ba ce ta same shi muharram wannan ya zama haramin ya aikata abin da yake haramin walla ya kare za a ce ya rama azumin lafil gairi banda inda yake akwai larura in ya sha azumin nafila bisa larura to wannan ba a cewa sai ya rama wa kafiran bi sawmi shahrayn kafarar da ake shi ne dai ko ai azumin wata biyu wila a jere au itki mamlukin ko a yanta bawa bil islami hala wanda yake ya kawato da musulunci a yanta bawa wanda yake musulmi wa farralu idama 60 faqiyya malamai sun fifita cewa a maimakon ai kafarar da azumin ko da yantawar gwamma a ci da miskini 60 mudan miskini ana bada mudan nabi ko ga kowane miskini min al-aishil kasir daga abincin da yake shi yafi yawa a garin daga abincin da yake yafi yawa a garin shi wannan kafara ai kafara da ciyarwa tafi saboda ko mutane da yawa za su amfana mutum 60 ne za su moru wannan kafara to kitabul hajji littafin hajji al-hajju farru aje farilla ne marratan fil umuri sau daya a rayuwa arkanuhu rukunan haji in turikat idan aka batta lamtujbari ba a dorata al-ihram rukunan na haji guda hudu ne shine harama da haji wasayu sai kuma sa'ayi wukufu arafa sai tsayuwa arafa wanda yake mafi muhimmanci a cikin rukunan haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa al-hajju arafatu haji tsayuwa arafa lailatul arha daren ana gobe sallar layya daren sallar layya wadda wa furadi fa sai ko dawafin da yake bin sa wato shine dawaful ifara dawaful ifara to wayannan guda hudu sune rukunan haji wal wajibatu abinda yake wajibai abinda yake wajibi a haji a wajen malika ba ko ina abinda aka ce farilla shine wajibi abinda aka ce wajibi shine farilla amma banda ababin haji a babin haji abinda yake farilla shine rukuni amma ba shine wajibi ba abinda yake wajibi shine abinda yake ba rukuni ba ba farilla ba shi zairul arkani shine abinda yake ba rukuni ba bidam qalbi bira idan aka batta sai a dora ta da badan jini na amma abinda yake wajibi a haji to hajin bai zai baci ba amma sabanin rukuni rukuni ne aka bari hajin ya baci amma idan wajibi ne sai a dora da bada jini min hadawa fa mangadi yana daga abin da yake wajibi a haji dawaful qudubi dawafin wanda ya je maka farkon zuwan sai ya dawafi to wannan wajibi ne wanda in bai ba sai ya bada hadiya wa wasluhu bis sa'i haka ne yana daga wannan sa da dawafi da sa'i dole ba a sa'i sai an yi dawafi mashru fihi ma haka ne yana daga abin da yake wajibi a haji cewa wanda zai dawafi ko zai sa'i ya zama yayi yana mai takawa da kafarsa wa raka'atul tawafi hakanan yana daga abin da yake wajibi a haji raka'atul tawafi in tahattama idan dai tawafin wajibi ne nuzul muzdalifa fi rujuina hakanan yana daga abin da yake wajibi a haji sauka a muzdalifa yayin da aka dawo daga arafa mabitu salatin salasi mimina hakanan yana daga abin da yake wajibi a haji kwana darare uku a mina ga wanda yake mai ta'ajjuli ba wanda yake yayi ta'ajjuli in ya kwana biyu ma shikenan fa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi ihramu miqatin in harama daga miqati bazul hulayfa li dayba wanda yake yazo mutumin madina ko kuma ya biyo ta madina to shi zai harama da haji ne ga bazul hulayfa zai harama da haji ko umra daga bazul hulayfa lishami wa misalar jahufa wanda suke sun fito daga jahufa kuwa wanda yake sun fito daga kasar sham ko misra ko magrib ko tukururu duk wannan za su yi harama ne daga jahufa daga jahufa qarnun linajri qarnun linajri qarnu ita ce gurin harama qarnun manazil ita ce gurin harama ga wanda suka taho daga najdu daga najdu za ta rike lil iraq za ta rike shi ne gurin harama ga wanda suka taho daga iraq yalamul yaman Yaman ita ce gurin yalamu ita ce gurin harama ga wanda suka taho daga Yaman ati ha wifaq haka nan ma wanda yake ba dan wajen ba amma ya zama ta nan zai je yanzu kamar mutumin Najeriya asalin za a ce gurin haramar sa Jahufa ne to amma sai ya zama ya biyo ta Iraq to din ya biyo ta Iraq sai ya harama a Zatu Irga sai ya harama daga Zatu Irga ko ya bi ta Madina to sai ya harama daga Zulhulayfa تجرد من المخيط مخيط هكذا yana daga abin da yake wajibi a haji tsareta daga tufafi din kake wanda yake ya harama da haji baya sa tufafin din kake mai kewayewa daga baba talbiya hakanan kuma talbiya yana daga abin da yake wajibi a haji yin talbiya farkon harama wa in turikat awwalahu fadam yana mai mutasar yake fada an ba talbiya a farko sai aba da jini wal halqu hakanan kuma yana daga wajibi a haji abinda yake wajibi a haji yin aski ma'aramil jimari tare da jifan duwar wasu tawfiya shine cika yin aski in an gama haji bayan an jefi akaba safiyar sallah to yin askin nan wajibi ne hakanan kuma jifan duwar wasu nan shi ma wajibi ne alhamdulillah sai ta sho in turitta tiba jita ya sai da araba shi ku ko sai fi ku da man kai da alhaji za a bambu ko ne kuke ta sauri